Fada na fada manufar mu guda ɗaya ne.